Ubangiji ya halicheni da iko makamashi kuzari girma da rashin nuna ego daraja mutunci da rubutu mai ma'ana da mutuna rike biro and yes they feel my aura da mutuna shigo a duk lokacin da dan adam ya so ya kaskanta ni mai tawali'u ya kan dauka gani sananin rayuwa ta so ta jarraba ni nakan sha zafi kuma hakan baya raunana ni I'm not the type that hesitate to speak up when I need help I take action every day cause purpose never find itself it ain't easy I wonder if this was how my idol felt more trophies than Dani Alves more medals than Michael Phelps what we play the game for say otherwise to your lying self proudly presenting you with this days you can hardly find in shelves
dan baiwa haihuwar baiwa ka fefe tun daga saiwa ba na fasawa da raina dan akwai haki a kaina baiwa haihuwar baiwa ka fefe tun daga saiwa ba na fasawa da raina dan akwai haki a kaina
lost but found in the street of course the lord is my savior I'm pretty sure it's safe to say he made me naughty by nature fans this is since I'm on now but this rapture deserves a grammy kuchewa kofi aneto can be locked down in the house say they the dalilin cewa big brother zai biya lekon dafa abinci ba apron ga fari riga na kalkal na saba hai dan a government day ne na zanen ne ko babban darasin da na koya a rayuwa shine juriya domin da an ce mun kafin in sanni a duniya sai na zuba dimbin dukiya gashi arziki irin ta naira bai da alaka da namu zuriya tun ina zubo rap su tambaya omo who be that to guy how you hit them up with bars mado you be back you can truly rap so what's your dream as a rapper sabi well we'll enter